tsaramu assalamu alaikum barkamu da saki saduwa da ku a wannan shiri da amsoshin tambayoyi assalamu alaikum BOA Hausa dan Allah ku tambaya mun masana shin menene ke janyo matsalar juyin mulki ga kasashen mu na Afirka shin ko akwai wata kasa cikin Afirka da ba ta bayin juyin mulki ba mai tambaya Garba da Hali Kamba jihar Kebbin Najeriya Assalamu alaikum BOA Hausa dan Allah ku tambaya mun masana ko me ke janyo faduwar darajar naira a Najeriya shin ko me yasa har yanzu darajar naira take faduwa shin laifin gwamnati ne ko na yan kasuwa mai tambaya har ila yau Garba da Hali Kamba jihar Kebbin Najeriya to bari mu fara da ansar tambaya kan musabbabin yawan juyin mulki a Afirka idan Malam Garba na Hali da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga ansar da wakilin mu a shiryar Adamawa da Taraba a Najeriya Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Modubba Adama da ke Yola Adamawa Najeriya wanda yace
assalamu alaikum masu sauraro lallai wannan tambayar me yake kawo juyin mulki a kasashen mu na Afirka da kuma wani kasa ce ba ta taba yin juyin mulki a Afirka ba zan fara sanka tambayar kamar haka wato lallai juyin mulki a Afirka yana da tarihi sosai amma kamin mu yi maganar juyin mulki mu yi maganar waye ne soja menene aikin soja tukuna kamin mu sani inda ya kutse cikin mulki wato soja dama an yi soja ne a duniya gaba daya ba Najeriya kaɗai ba kuma Afirka kaɗai ba domin kula da iyakokin mu masu tsaro iyakokin kasa in akwai damuwa tsakanin Najeriya da wata kasa ko kuma tsakanin Niger da wata kasa ko kuma tsakanin America da wata kasa to aikin soja ne ya je ya kawo zaman lafiya a wannan wuri hasali mashi yasa aka yi ishe zama kurare aka koyar da shi wurin iya fada da kashe mutum da kuma duk abin da zai kawo kasa matsala aka ba shi bindiga amma aka tsare shi a gidan sojoji wato barracks domin kada a ganshi a cikin mutane a kowane lokaci shi in kaga soja to akwai matsala ne kuma matsalan wata kila zai kai ga fada na mutuwa gaba daya za iya kashe mutum don shi an training nashi iya kashe mutum ne ba an training nashi yazo yayi mulkin kasa bane wannan shine soja don haka dan sanda kuma an gera dan sanda kuma an kimtsa shi an koyar da shi wurin kawo wa kasa tsaro na cikin gida wato ya koyi matsala cikin gida to aikin dan sanda ne yazo ya kawo maslaha tsakanin yan Najeriya yanzu akwai matsala to dan sanda aikin sa ne yazo ya kawo wannan tsaron da ake bukata to kaga wayannan mutane guda biyu duk an training nasu ne kowa da nashi aikin kaga shi dan sanda an training nashi na matsalar cikin gida shi soja kuma an training nashi a matsalar tsaron kasar gaba daya wanda in akwai damuwa tsakanin kasashe to shi zai zo ya kawo wannan abun to a Afirka sai aka samu matsala aka samu yancin kai a nan shekaru 1950 zuwa sama sai wayannan wanda suka karbi mulki ba daga kasashen waje wato mulkin mallakar nan aka samu mulkin bakaken mutane sai aka samu matsala na irin tsaro na cikin gida da sauransu sai suka dinga gayyatar sojoji su zo su taimake su wurin mulkan wayannan wuraren to daga nan sojoji suka gane akwai matsala ba wayannan mutanen ba su iya tsaron gida ba ba su iya mulkin ba aka fara samun juyin mulki a cikin kasashen mu na Afirka anan aka fara samun sojoji suna karban mulki kasa ta farko wanda aka samu wannan sub-Saharan Afirka wanda aka fara samun mulkin soja wanda ya kace shugaban kasa na wannan kasa ita ce Togo wannan juyin mulki ya faru a ranar 13 watan Janairu 1963 a Togo inda aka kashe sabon wannan shugaban kasan sojoji suka karbi mulki to daga nan fa sauran kasashen Afirka suka fara bibiyar wannan kasar ta Togo a yau a nan Burkina Faso Mali waye da sauransu Najeriya ma kaga bayan 63 ina shekaru 3 ne Najeriya aka samu juyin mulki a Najeriya on 15 January 1966 to irin wannan ya faru da dama a cikin kasashen mu na Afirka kasashen Afirka tambaya sana na bin nakamin izo abin da yake kawo mulkin sojoji kasashen da ba a taba yin mulkin soja ana a Afirka ba suna nan kamar haka akwai Botswana akwai South Africa akwai Cape Verde akwai Malawi akwai Namibia akwai Eritrea da Mauritania wayannan kasashen ba a taba samun mulkin soja a wurin ba ba taba yin juyin mulki ba tunda suka zanna amma akwai wasu kasashe kuma an taba yunkuro a yi juyin mulki a wurin amma ba su cimma nasara ba wayannan sune kamar Cameroon akwai Morocco da Kenya to in ka ce kasashen Afirka guda 54 da muke da su yanzu wannan wannan kasa shi akwai wata sabuwar kasa South Sudan to ita ba ta dade a kasa ba ita ba ta samun mulkin soja a wurin ba amma ita kaga sabuwar kasa ce kuma karamar kasa ce zuwa yanzu dai ba ai mulki soja a wurin ba shi ma zamu hada nan to cikin kasashen Africa guda 54 din nan guda 44 duka an taba yin mulkin soja a wurin juyin mulki ya taba faruwa a wayannan wuraren wani lokaci a kashe mutane wani lokaci kuma ba a kashe mutane ana yin su abinda ake cewa da turanci bloodless coup to a Nigeria an yi irin wayannan bloodless din an yi kuma irin na kashe mutane na farkon da aka yi a Nigeria it was a bloody coup an kashe prime minister manyan sojojin Nigeria wanda suka fito daga arewa har da matayen su aka kakkashe su to kaga irin wannan ba ma fatan ya faru ko ina ma a duniya balle ma kasar mu yanzu a Nigeria abin da yake kawo matsalar mulkin sojoji suke karban mulki daga hannun farin hula na farko akwai rashin iya makamashin mulki daga hannun ɗan farin hula wato in ka duba na ga maka bayan mulkin mallaka ne aka fara samu irin wayannan abubuwa to wayanda suka karbi mulkin a tunanin mutane da dama wata kila basu gama sani makamashin mulkin ba ya kawo irin wayannan matsalan aka dinga kakkashe su aka dinga karban mulki a hannun su daga hannun sojoji na farko kenan rashin iya makamashin mulki shi yake kawo wannan matsalan to in ka duba kuma har yanzu abubuwan da yake faruwa kenan na biyu akwai rashin iya manaji na tattalin arziki zaka ga kasashen mu na Africa shugabannin mu magana tattalin arziki ba abin da dame su bane to in an samu irin wayannan sai kaga ana samun matsalan tattalin arziki inda yake kawo mutane matsala ba su iya jimrewa akwai kuma rashin iya harkar siyasa wato yin zabe ana samun matsala wuri inda da dama mutane yan farin hula suke amfani da karfin gwamnati su dawo cikin mulki su yi amfani da gwamnati a yi rigi na election da sauransu irin wannan duka yana kawo matsala inda ake abin nan akwai kuma anan nepotism wato tun dan uwanka na kusa da kai wato kamar anan Najeriya yanzu misali mun mutumin arewa ke mulki za ga ya dinga fifita mutanen arewa in mutumin kudu yake mulki ya dinga fifita mutanen kudu da sauransu irin wannan yake aka samu wannan matsalar yana faruwa ko ina Africa da ma duniya gaba da duk inda irin wayannan abu yake faruwa kuma za a samu wannan matsalar din da kuma harkar son mulkin an duba cewa waɗansu sojojin ba ma son mulki suke bukata tunda sun ga ɗan uwansu a wata ƙasa ta samu mulki da sauki su ma sai su zo sun zura su kawo matsala cikin ƙasar su karɓi mulki da ƙarfi wannan son shugabanci da kuma son mulki da ƙarfi da yaji to shi ma yana kawo irin wayannan abubuwan sa'annan maganar kaga in an samu juyin mulki a ƙasa yanzu kamar Nijar ta samu an yi wannan matsalar kaga Najeriya ta tsorata to sojojin yan Najeriya anan waɗansu ƙasashe na Afirka za su ce to tunda abin ya faru a Nijar mu ma za mu iya mu yi a namu abin da yake faruwa kenan za a gani an yi wannan juyin mulki shekaru 2-3 da suka wuce a Burkina Faso da Mali da sauransu ga shi yanzu an samu a Nijar to irin wannan ma yana haddasa irin wayannan abubuwa maganar inflation hauhawar farashin kaya a ƙasa shi ma wani lokaci yana tunzura mutane har ma ya kai lokacin da mutane za su yi bore kuma sojoji su karɓi mulki akwai maganar human right violation an yi gwamnati da dama a nan a baya a cikin Africa wanda ba sa barin mutane su yi walwala yadda ya kamata to in an samu irin wannan shi ma yana kawo bore har ya kai lokacin da sojoji za su karɓi mulki a hannun mutane to irin wayannan abubuwa da dama gaskiya babbar maganar abin da yake kawo mulkin soja ko juyin mulki a kasashen mu na Africa shine maganar rashin iya makamashin mulki da hannun shi farin hula da muke da su tattalin arziki da kuma fifita waɗansu sace-sace na ƙasa to irin wayannan abubuwan duk sun haɗu su suke kawo mana matsala a Africa ina fatan mai tambaya ga su da abin da muka bari
sai kuma an sa tambaya kan musabbabin yawan faduwar darajar naira a Najeriya har ila yau dai idan mai tambayar Garba na Hali kan ba na tare da mu ga ansar da wakilin mu a shiyar Adamawa da Taraba a Najeriya Muhammad Salisu Lado ya samu daga Dr. Ahmad Tukur Umar na Jami'ar Maduba Adama da ke Yola Adamawa Najeriya wanda ya ce
wato abubuwan da suke sa darajar naira ta fadi da kuma ko daga baya kasa tashi abubuwa ne wanda suke da yawa amma akwai kadan daga cikin su sune mu dauka yanzu me yasa darajar naira take faduwa na ɗaya dai abin da ya faru a Najeriya shine rage darajar naira wanda gwamnati ta yi gwamnatin Tinubu ta yi ko da yake dama nairan ba wai daraja sosai take da shi ba amma rage darajar nairan da gwamnati ta yi wato shine devaluation na naira wato rage darajar naira saboda a samu kamfanoni su zuba kudi a Najeriya da kuma kayan Najeriya ta kara sauki a don a samu a sayar a waje yasa gwamnati ta yi wannan sannan kuma kokarin gwamnati ta hade farashin naira na gwamnati da kuma yan kasuwa wato bureau de change ko kuma kasuwan bayan fage shi ma ya jawo matsalolin faduwar darajar naira wanda gwamnatin Tinubu ta yi sannan kuma akwai boye kudade da mutanen mu suke jan Najeriya jan kasuwa da kuma wayanda suke aikin gwamnati wayanda suke da hali suke sayan dola ko euro ko pound su aje maimakon aje naira saboda wannan faduwar darajar naira da take yi sannan kuma abu na hudu shine wato faduwar tattalin arzikin Najeriya saboda tattalin Najeriya ya koma baya sosai kasuwanni sun koma baya sosai abubuwan da muke sayarwa waje shi ma ya ragu sosai shi wa wannan yakan jawo naira darajar da take kasa sannan kuma akwai hauhawan farashin kayayyaki a Najeriya wanda a turanci ake cewa inflation in har darajar naira ta fadi to farashin kayayyaki zai tashi shi ma wannan yakan kawo faduwar darajar naira sannan kuma rashin zuba jari da kamfanonin waje suke a Najeriya shi ma yakan kawo faduwar darajar naira wato in har mutane kamfanoni daga waje ba su iya sun kawo kudaden su sun zuba jari kamar investment kenan a Najeriya yakan jawo matsaloli wanda zai jawo naira ta fadi sannan kuma wato duk da gwamnati da kuma yan kasuwa dukan mu masu laifi ne da suka jawo darajar naira take faduwa a Najeriya me yasa nairan ta kasa farfadowa wato abubuwan da muka lissafa nan da suke kawo darajar faduwar naira in har ɗaya daga cikin su gwamnati ba ta iya ta magance su ba to lallai zai jawo ba za a iya dawo da darajar nairan ba kuma har yanzu din gwamnati ta kasa yin wannan abubuwa duka
ko sai aka kasance da mu makon gobe dan jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambaya kan musabbabin yawan faduwar darajar naira da ma ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin Dr. Mahadi Abba da Dr. Ahmad Umar dukkan su a jami'ar Modibo Adama Yola Adamawa Najeriya da wakilin mu a shiryar ta Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado da injiniyan mu ni Ibrahim Kalma ci garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu wa salama